بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إن أمام يتعمنا السلامة مسلم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسة دواء أونينا تقص ترى جواة رمضان شكرا دبولة أريخوتو دا 39 bayan hijira, wanda ya zo daidai da 25 ga watan 5 shekara ta 2018 miladiya. Daga nan masallacin Jami'ar Abubakar ta fawo balewa a nan Bauchi, inda muka saba haduwa a wannan wata na Ramadan domin tafsirin Al-Qur'ani da kuma karuwa da waɗansu abubuwa na addini. A yau tambayoyi da yawa sun taru, da haka za mu yi ƙoƙarin amsa su ko rage yawan su, kafin kuma mu ci gaba da dorawa akan tafsiri bayan mun kammala suratul araf, wanda za mu shiga suratul anfal ne bayan wannan insha Allah. Waɗannan tambayoyi ba za mu yi musu dogon sharhi ba, za mu yi iya kokari kawai dai mu dan yi bayani, mu faɗi amsa a ne ko a'a, halal ne ko haram, sannan sai dan abin da ya iya zuwa dan na dalili wanda ya iya zuwa yanda za mu yi a takaice. Wannan mai tambaya yana tambaya dangane da sallar tahajjud, ya ce da yayi a gida da kuma ya a masallaci wanne ne yafi lada? Duka biyu akwai lada, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin sallan dare a cikin gida, sannan kuma ya ce kada ku bar gidajen ku zama kamar makabarta, sannan duk sallolin sa shi ma a gida yake yi, sannan kuma akwai lada kai a masallaci, saboda yi a cikin masallaci ga jam'i ga kuma tsara karkashin da zai sa mutum yayi sama da abin da in shi ɗaya ne zai yi, ga kuma bin sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda al-khulafa'ur rashidun musamman kuma Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da gare shi ya sunnanta bayan rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallama, zaka shi ma akwai lada. Amma wanne ne yafi yi a masallaci shi yafi, mace kuma tayi a gida shi yafi, wanda zai a masallaci shi yafi, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ma al-imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul layla, wanda yabi liman suka yi tare har aka gama zai samu ladar kamar yayi dare gaba ɗaya na sallah ne. To kaga wannan sai nuna cewa kai tare da liman shi yafi, amma an kai a gida ma ka samu lada. Sai kuma tambayar ta biyu ce akwai hani ne dangane da sallan nafila da ake yi in an kira sallan magriba kafin shiga sallah, don ya ji wasu ce an hana. A'a, ba a hana ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ne ma in aka kira sallan magriba kafin a tada sallah, to sunna ce a dan tsaya ayi nafila in kai ba za ka nuna ka bada dama ma wanda zai yi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi wa fi thalithi liman sha'a, yace ku yi sallan nafila kafin magriba har sau uku, yace amma wanda ya ga dama. Tambaya ta gaba, wannan yana cewa me yace alaka tsakanin mahdi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Mahdi jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, saboda ya tabbata cikin hadisi ya ce a ƙarshen zamani ba za a yi tashin kiyama ba har sai wani ya fito sunansa Muhammadu dan Abdullahi, irin sunan mu daya, irin sunan mahaifin mu daya, amma min ahli baiti, yana daga cikin iyalan gidana. Kaga jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wannan shine alaka su. Zai bayyana ƙarshen zamani kuma zai cika duniya da adalci bayan ta cika da zalunci, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma bai riga ya bayyana ba tukunna, ba riga an haife shi ba ma tukunna. Mahadin ɗan shi a shine wanda aka haife shi ya buya a rami, wata rana zai fito ya fado. Amma na ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haifuwarsa za a yi kamar kowa, kuma inda zai bayyana a ɗakin Ka'aba ne, ana cikin ɗawafi, mutane suna ɗakin Ka'aba, sai a gano shi sai a masa mubaya'a, shikenan sai ya ja duniya, kuma shi zai jagoranci dukkan musulman duniya. Wannan yana tambaya ya ce waɗansu sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya gani, ba a ganin inuwarsa, menene ingancin wannan maganar? Wannan yana daga cikin abubuwan da ake faɗa a tarihi amma na kurafat, wanda bai tabbata ba bisa ga sahihus sira, wato bisa ga ingantaccen sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai inganta cewa an ce in ya tafi baya da inuwa ba, inda a ce ya inganta da ya zo mana cikin wato abun nan athar sahiha, amma wannan magana ce kawai wanda mutane suke faɗa. Wannan kuma rashin sa bai rage wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja ko mu'jizarsa ba, don mu'jizojinsa sun matu ƙarfin wannan. Yace sallama fita daga sallah, shin assalamu alaikum ne ko salamu alaikum? Assalamu alaikum ne, ba a ce salamu alaikum, ba a ce salamun alaikum. Salamu